Jami'an tsaro a jihar Delta sun ce sun kama mutane da dama bayan wani farmaki da wasu masu bakakin kaya suka kai a baya-bayan nan ga wasu al'ummomi a birnin na Asaba dake jihar ta Delta, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu tare kuma da jikkatar wasu da dama. Baya ga haka kuma, cikin muhimman abubuwan da suka faru a baya-bayan nan su ne na farmakin da ƴan haratattar kungiyar nan ta IPOC dake rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra, duk da cewar al'amura dai sun fara lafawa bisa la'akari da matakan tsaron da ake dauka musamman a kudu maso gabashin Najeriya, kamar yadda jami'an tsaron yankin suka tabbatar na cewar a tsaye suke. DSP Onyemaka Andrew shine mai magana da yawun tunar ƴan sandan jihar Delta, kuma ga abin da yake cewa:
arrested two suspects for their complicity, their involvement.
Yana cewa ne mun kama mutane biyu kan harin da aka kai a birnin Asaba, kuma muna ci gaba da gudanar da bincike. Muna kyautata zaton cewar ƴan kungiyoyin asiri ne ko kuma ƴan harantattar kungiyar nan ta ƴan ta'adda, wato IPOC, amma dai a yanzu a tsaye muke wajen sintiri. Shi ma mataimakin babban sufeto janar na ƴan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara mai hidikwata a Ummu Ahiya, ya IG Hosea Hassan Karma, ya ce:
eh, yanzu ma mutura ƴan sanda suna patrolin wanda anguwa gaba gida, kuma muna assuring members of public cewa kowane da kowa ya ci gaba da harkar shi.
A baya-bayan nan ne dai gwamnatin Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOC a matsayin kungiyar ƴan ta'adda. Su ma gwamnonin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun haramta wannan kungiya ta IPOC a yankin su da kuma ayyukan da take gudanarwa. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lafawar al'amura, to amma kungiyar ta IPOC ta musanta wannan zargin. Na ji ra'ayoyin wasu ƴan kabilar da ta Ibo kan wannan lamarin, kuma ga abin da suke cewa:
to Mr. AU, generally na wabun da muka ce muna fata Allah mu zama lafiya, ba so magana ce wanga kairi ne ko wanga musulmi ko wanga shine wannan ga mu guda ne, Allah ya riga hada mu.
Ne mutum yana so ya yi kasan Biafra bai kamata ya kashe mutane ba. IPOC wannan ya zama terrorist.
Na na gushi ko bara daga don garin kuma ɗan kungiyar IPOC sun ci addaba ne. Tunda wannan kungiya ta fito, in ka duba ba a taɓa ganin wani makami a hannun su ba.
Cin da aka yi na baya-bayan nan, ita kungiyar IPOC ita ce ake zargi da kashe-kashe. Idan ba su da makamai, ya za a yi su kashe mutane?
Ana zargin su da kashe-kashe inda suka kashe mutane ban gani ba. Amma
yayin da ake samun rahotanni da ke nuna cewa a arewacin Najeriya musamman shugabanni suna tattaunawa da ƴan kabilar ta Ibo da ke zaune a yankin kunan lamai lafiya, kawai yanzu dai an shimfiɗa irin wannan a yankin kudu maso gabashin Najeriya musamman jihar Abia, da irin wannan al'amarin ya bijiro.
Na Alhaji Yakubu Aliyu, sakatare ne na Muslim Tribune Welfare Board Abia State. A kamar abin da aka yi arewa, gaskiya ya mana daɗi, saboda su gwamnonin arewa da sarakunan arewa da leader da shugabannin al'umma na arewa, wannan matsayin da suka ɗauka kai ya mana daidai, saboda haka shi yasa ma shi gwamnatin da gwamna ɗin abin ya ga wani zamu ne shugabannin al'umma ya ce su haƙuri kada su gudu ko kada su wuri su fargaba da mai su insha Allah zai ba su kariya.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.